sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da Inda Ranka. Filik Inda Ranka ya gano shugabar wata makarantar sakandaren yan mata a nan Kano da take karɓar naira 100-100 a hannun ɗalibai a matsayin kuɗin jarrabawar qualifying. Dukko da cewa gwamnati ta ce ta dakatar da karɓar kuɗi kowane iri ne a matsayin kuɗin makaranta. Shi ma dai wani nauyi a nan Kano ya ce mutane su daina musu gurguwar fahimta na cewar sai an yi laifi sannan suke samun kuɗin abinci. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin ita ma ta mai shari'a a nan Kano ta roƙi mahukunta kan zartar da hukuncin kisa ga waɗanda aka samu suna yin garkuwa da mutane. Za mu kawo muku wani binciken masana da ya ce wai rushewa da kuka tsakanin karfe 7 na maraice zuwa karfe 10 dare yana rage kiba da ma yayi damuwa musamman ma ga ƴan lukutayi. Kaɗan kenan daga cikin kunshin Inda Ranka na wannan lokaci, sai a gyara zama domin jin cikakken shirin.
Baku shawara kan aikin noma,
Umana alkama masara shinkafa,
Uman tumatiri kabeji da kankana.
Masha Allah, gona ta tayi kyau, yabanya ta haɓaka.
Malam Nuhu, ada sambatu kuma?
Dole ne nayi sambatu Lauri. Nayi dace wajen samun iri mai kyau mai inganci na kamfanin Chimande. Lallai irin Chimande yana da kyau sosai da sosai. Na kuma yi amfani da shawarwarin su wajen gudanar da aikin noma na bana. Manoma ku garzayo Chimande domin samun iri mai kyau mai inganci tare da samun shawarwari na gudanar da aikin noma. Don ƙarin bayani, ku neme mu a number 17 kan titin Katsina Road, ko ku neme mu a number tarho kamar haka: 0803-6666-4225.
Chimande, masu hada-hadar iri tare da bada shawarwari na aikin noma.
Sanro da mungon hali.
Albishirinku jama'a, muna sake gabatar muku da shahararren maganin sauron nan na wanzan mai inganci. Yana fatattakar sauro nan take, ya kashe shi babu ɓata lokaci. Yana ɗaukan dogon lokaci yana aiki, baya cutarwa. Ga ƙamshi mai gamsarwa, lokacin da kai amfani da maganin sauro na wanzan, za ka yi baccinka babu damuwar sauro. Maganin sauro na wanzan shi ne ingantaccen maganin sauro. Ba a haɗa shi da wani maganin sauron wajen murƙushe sauro da sauran ƙwari. Maganin sauro na wanzan tuni ya ɗara sauron. Yana nan a kasuwannin ƙasar nan manya da ƙanana, shaguna da supermarket. Don ƙarin bayani a kira lambar waya 0806-79-0087 ko 0700-380-555. Domin tunanin maganin sauro, yi tunanin maganin sauro na wanzan, shi ne zai gamsar da ku.
NZ Express Transport da ke tashar mota ta unguwa uku na tashar mota ta Luxurious Bus da ke New Road Sabon Garin Kano, sai ofishinsu da ke Mando Garage Kaduna.
Suna tashi a Kano zuwa Lagos, daga Lagos kuma zuwa Kano, Kaduna zuwa Lagos da Edo,
Leventis Agege, Abeokuta Expressway, Ibadan zuwa Kano, da kuma Kano zuwa Ibadan.
Muna tashi a kan lokaci kuma motocinmu sabbi ne, babu attachment.
Akwai wifi kyauta, akwai gurin caji a kowace kujera, ga su da wadatattun kujeru.
Muna da ƙwararrun direbobi masu kula da ku da kayanku.
Ka aika da sakon kayanka kuma ka karba akan lokaci.
Yan kasuwa SD Express ta kuce. Jami'ar Ahmadu Bello Zaria ta ba su lambar yabo a 2019 saboda iya tafiyar da harkar sufuri.
Haka Fire Safety Kano Command ta ba su safety certificate.
Yan adaida ita,
yan taxi
da yan okada,
waɗanda suka kawo SD Express passenger suna da takwici na musamman.
Don ƙarin bayani sai a buga lambobin waya
0800-2878-39
ko 0800-2876-739
ko 0800-8597-1714.
Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yusuf Ala Abdullah ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Inda Ranka, wanda masallan magana kan ce ka sha kallo. Bahaushe kan ce duka yau duka gobe, shike sa bakin ba'auzini ta waye. Yan kasuwar Kantun Kwari sun asala bisa yadda zafi da kuma radadi na rufe boda a fadin kasar nan ya jefa tattalin arzikin su cikin mawuyacin hali. Sai dai kuma tun ba ci talata da Laraba ba, sai ga jami'an custom sun yi diran miki a cikin kasuwar ta Kantun Kwari, inda suka dinka rufe manya da kananan sito-sito na ƴan kasuwar da suke jibge diloli a kasuwar domin cinikayyar su. Lamarin da ya sanya ƴan kasuwar suka tashi haikan, basu kuma zame ko ina ba sai ofishin hukumar custom, wato dai hukumar hana fasaukori ta ƙasa dake can babban birnin tarayya Abuja, dan jin dalilin da ya sanya jami'an su suka shigo kasuwar da kuma tsakar rana, suka kuma dinka kulle sito-sito na al'umma. A cewar shugaban tafiyar, wato Abubakar Kabir Abubakar Babawo, ya bayyana wa inda ranka ta wata raho daga can birnin Abuja cewa tafiya dai ta yi nasara, domin ko jami'an kwastam din sun bayyana masa dalilin da ya sanya suka shigo wannan kasuwa, inda suka ce wai ana zargin an shigo da wasu kayan laifi.
Hukumar ta zo ta rufe wannan sattuka, akwai information town wanda mu ba mu san menene ba, to amma alhamdulillahi yanzu ma nan haka ina garin Abuja domin wannan matsalar mu tabbatar cewa ba wani abu ne ta aka rufe mutanen mu sattuka. Kuma ita hukumar custom ta bangaren abin da ya shafa sun tabbatar mun da cewa in Allah ya so ya yarda a cikin satunan da zamu shiga za a zo a bude wa kowa stansa, musamman in an bude stan naka an duba an ga abin da ake zargi babu shi a ciki.
To wannan kenan, yanzu kuma sai makarantar ƴan mata ta sabon gida dake sharada, inda kun bace barna amma ake cewa jabaci iyayen yaran da ƴaƴan suke wannan secondary ta ƴan mata ta sabon gida, wato GGSS sabon gida, sune suka shigo da korafin su, inda suka bayyana cewar ƴaƴansu sun fara jana jarrabawar qualifying, amma dai kuma sai ga wata sabuwar tsarfa a cewar iyayen yaran duk lokacin da ƴaƴansu suka halarci makaranta domin zana wannan jarrabawa, sai kawai a ce wai principal ta ce sai kowa ya bada naira 100-100 duk paper guda daya. Su ko iyayen suka ce sun shaji ana cewar ilimi a jihar Kano fa kyauta ne. Lamarin da ya sanya suka shigo suka gabatar da korafin su.
Yara suke magana cewar principal ta ce sai kowa ya bada naira 100-100 na qualifying, ba mu san kuma ta mecece ba wannan naira 100 da za a bayar. To wannan shine korafin mu, mu babu wani gamsasshen bayani da aka gaya mana, abinda yara mu suka zo mana da shi kenan, wannan shine korafin mu.
Bisa wannan dalili ne ya sanya muka tashi wakili ta Kanas ta Kano, wato Abba Lafazi, zuwa wannan makaranta ta ƴan mata dake sharada sabon gida, inda kuma wakilin namu ya ido hudu da shugabar wannan makaranta, wacce kuma dama zargi fa akan ta yake. Sai dai kuma wannan shugabar makaranta ta ce ita bata san wannan magana ba. Lamarin da ya sanya wakilin namu ya wuce hukumar ilimin sakandare, wato gidan malamai, dan jin wai ina gizon ke saka ne, inda daga zuwansa suka gabatar da bincike, wai sai aka ce wai wani malami aka gano wanda shine yake karbar waccan naira 100-100. Kaga kenan an cire ita waccan shugabar makaranta, wacce a baya iyaye ita suka yi korafi a kanta. To amma dai abinda har yanzu ba a kai ga ganowa ba shine ita ma shugabar makarantar ce ko kuma wannan malami da aka fada. Sannan kuma wai a cewar gidan malaman ta bakin jami'in hulɗa da jama'a da wannan hukuma, wato Baba Ibrahim, yace wai an gano cewar wannan malami shi yake karɓar wannan kuɗi, sannan kuma an umarce shi ya dawo da wannan kuɗi na iyaye naira 100-100 da yake karɓa duk paper, an kuma ce wai yace zai dawo da wannan kuɗi. To amma dai abin tambaya a nan shine me isa ba a bayyana sunan malamin ba, kuma me isa ba a faɗi hukuncin da za a ɗauka akan wannan malami ba. To amma mai sauraro ya kasance da mu a gobe, wakilin mu Abba Isa zai bi wannan labari, zai je wannan makaranta, sannan kuma zai je gidan malamai, dan ya zama wajibi a gano inda gizon ki saka. To wannan kenan. To tunda yake muna maganar abin da ya shafi makaranta ne, musamman ma sakandare, bari shirin ya tattaki daga sharada ya wuce zuwa goren dutse, wato dai zuwa makarantar nan, wato AKCC, Aminu Kano Community Commercial College. Idan mai sauraro na biye da mu dai ya san dambarwar da aka ta tafkawa a kwanakin baya, sannan muka alƙalauta mai sauraro cewa za mu ci gaba da bibiyar wannan matsala ta garkame wannan makaranta. A lokutan baya dai an ta kaiwa da kawowa na cewar wai ɗaliban makarantar ne suka lakaɗa wani malami duka da ma sauran zarge-zarge da aka yi wa ɗaliban. To amma dai a wannan karo shugaban hukumar gudanarwar wannan makaranta, wato Dr. Awwala Haruna, ya ce dalilin da ya sanya aka garkame wannan makaranta har na tsawon mako biyu shine saboda wasu gararraki da za su na tafiyar da wannan makaranta.
Sannan sababbin ɗalibai, tunda gwamnati za ta kwashe malamanta, dole a samu kuɗin da za a biya su, an ba mu damar mu ba da sabon tsari na school fees. To sai aka je aka gaya wa jama'a kaman cewa kowa abin da tsarin zai bari kenan. Kuma a wannan tsarin school fees sai muka ɗauki tsari na gwamnati, Kano Capital School, kaga mun duk makaranta gwamnati ce kuma primary ce, ana biyan 15,000 a term. Sai muka ce musa 20,000 a term don a samu kuɗin da za a iya biyan malaman da za a ɗauka. To sai aka je aka yayata kaman cewa kowa aka ce ya biya.
dan Ubangiji ya bada yanda za a yi. Yanzu kuma sai wani binciken masana da ya gano cewa wa ashe rushewa da kuka tsakanin karfe 7 na magariba zuwa 10 na dare yana rage kiba da ma yayi damuwa da hasu musamman ma ga ƴan likutayi. Wakiliyar mu Zulaihat Yusuf Aji tana da cigaban labari.
Binciken ya nuna cewa rusa kuka mai tsuma zuciya tsakanin karfe 7 na dare zuwa 10 na dare yana taimakawa mutum wajen rage kiba wanda ba sai an sha maganin rage kiba ba. Binciken ya ce hakan na kasancewa ne saboda alakar da kuka ke da ita da tantanin halitta, inda mutum ke matukar raguwa idan ya sanya abin tausayi, bakin ciki ko damuwa a zuciyarsa sannan ya fara rusa kukan gaske. Baya ga haka wani masani a fannin gwaje-gwaje mai suna William Frey ya gano cewa wahalar da ke tattare da hawaye yana iya cire dukkanin wasu abubuwan da ke dauke da guba daga jikin dan Adam. Dan haka lokacin bacin rai da gajiya, jiki kan fitar da wannan guba ta hanyar kuka.
Masu sauraro shirin Inda Ranka Fa Kuke Saurara daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.
Hakika hankalin maniya ta zuwa aikin Haji da Umara da zuwa kasashen ƙetare ya kwanta da ƙara bayyanar jajirtaccen kamfanin Mustalifa Travel and Tours Limited. Dalili kuwa kamfanin ya samu lambobin yabo daga abokanan hurdarsa musamman ƙasar Saudiya da ta ba su lambar girmamawa. To kuma jama'a ku shigo rukunin abokanan hurdar Mustalifa Travel and Tours Limited, ma'abota zuwa kasashen ƙetare domin bude ido ko neman lafiya. Mustalifa Travel and Tours za su kai ku kasar India, kasar China da kuma kasar Dubai da dai sauran kasashe da ke fadin duniya. Sannan suna saida tikiti na zuwa kowane gari a fadin Nigeria dake namba 23 gedegede kan titin zuwa Zaria dake kallon gadar Lado a saman benin Mama Global Ventures. Mafi sauki ku kira su akan number waya 081 888 3337.
Anan kuma makarantar Hikima English Academy na maraba da manya, matasa, ƴan mata da maza, domin koyon harshen Turanci tsagwaransa. Makarantar Hikima English Academy ta ware muku aji na kowa da kowa da kuma aji na musamman mai dauke da ƴan tsirarin dalibai, wato dai special class, domin dai samun kulawa ta musamman. Akwai kuma ajin public speaking, sai kuma aji na kai kadai, wato ajin daga kai sai malam. Ana gabatar da karatuttukan a ranakun Asabar da Lahadi da kuma ranakun Alhamis da Juma'a. Makarantar Hikima English Academy ta yi muku tanadin littattafai kamar Daily English mai fassarar Hausa da kuma Turanci zalla, domin koyon conversational English, sai English oral practice da kuma 40 common mistakes in English. Dukkaninsu wallafar Mukhtar Al-Hikima. Za ka iya sayan form ko rijistar shiga makarantar a ofishin makarantar da ke Shai Shopping Plaza da ke kofar Gadan Kaya, ko kuma neme su a lambar waya 0803-9579-76.
Da ba na bacci ba kara sai haske ta zan waraka.
Kamfanin Access Energy da haɗin gwiwar Access Business School sun kawo Kano arzikin horaswa kan fasahar samar da hasken maganin duhu ta hanyar amfani da hasken rana, wato solar energy. Masu takardar ilimin sakandare zuwa digiri na biyu master su ne da daman yin rijista domin koyon fasahar sanya lantarki hasken rana a kamfanoni, tituna da gidajen jama'a, ga kuma fasahar gudanarwa ga masu burin kafa irin waɗannan kamfanoni. Access Energy ya fara rijistar masu shawa headquarters sa dake damarke Hotoro Daura da NNPC Depot a nan Kano. Raba kanka da masifar rashin aikin yi alhali ga kwalin karatu a hannunka. Lega kamfanin Access Energy domin amfana da wannan tsari na koyon sana'ar sanya lantarkin hasken rana, wato solar, a gidajen jama'a da kamfanoni da kuma sana'antu. Don mai sha'awa ya tuntubi kamfanin Access Energy da ya sami lamun cewa marketing ilimi mai zurfi a harkar sa da ke damarke Hotoro Daura da NNPC Depot. Ko ka kira wannan lamba 0806-0052-6519.
Tsari ne mai inganci, masu gidaje sai ku saka hasken rana ko
radio. Kawata, menene wannan ke kokarin zuba a tukunya?
Magnet kenan. Ga dadi, ga gardi, ga kamshi, ga kuma auki, sannan gashi jajawar.
Kin ga dakata, menene kuma magnet?
Magnet tomato mix, sabon tumatir ne mai saukin amfani. Babu ruwanki da ballayin markade ko kuma a zo a ce ya zube. A inganta shi a cikin mazubi mai tsafta da inganci, kuma da ƴan kudinki kalilan zaki samu sabon tumatirin leda na magnet.
Daga yau ni da iyali na za mu fara amfani da sabon tumatir leda na magnet.
Ga masu sayan daidai ko sari sai su garzaya kasuwar Singa da ke nan Kano wajen dilolinmu, wato Mazab Depot, Malam Hamisu Hamir, ko wajen Kabiru Mai Sabulu, ko kuma a kira 081-211-9999.
Magnet Tomato Mix, sabon tumatir leda mai inganci.
madalla anan kuma rundunar yan sandan Kano ta ce ta lura matuka akwai karuwar samun yan damfara a loko da sako musamman ma a guraren da ake yin sana'ar nan ta POS rundunar yan sandan Kano ta ce ta kadi matuka duba da yanda ake samun karuwar rigingimu da tashe-tashen hankula musamman ma ta yanda ake damfarar masu yin wannan sana'a da kuma yanda ake damfarar mutane dare da rana a sakamakon haka ne rundunar yan sandan jihar Kano take sanar da masu wannan sana'a ta POS da ma sauran al'umma cewar ya zama wajibi su gaggauta yin rijistar gurarin yin sana'o'insu da kuma samun certificate har ma hukumar da ke kula da wannan sana'a tace ta gabatar da kamfanin Bizimo Bayal Nigeria Limited a matsayin kamfani da zai kula da rijistar masu yin POX da kuma duba su da kuma sama musu daidaito a fadin jihar Kano gaba daya dan haka ne ma hukumomin da abin ya shafa ke umartar masu yin wannan sana'a ta POS da su gaggauta yin rijista da kuma samar da certificate sannan kuma kamfanin Bizimo Bayal JBB duk inda ake gabatar da wannan sana'o'i domin samar da daidaito. Anan kuma an yi kira ga mahukuntan jihar nan da su kaddamar da dokar hukuncin kisa ga duk mutumin da aka samu yana yin garkuwa da mutane domin dai neman kudin fansa. Mai shari'a Maryam Ahmad Saba ce ta bayyana hakan a yayin ci gaba da taron kungiyar lauyoyi ta kasa da yashin jihar Kano wanda suka faro tun karshen satin da ya gabata don wayar da kan al'umma kan kalubalen tsaro. Mai shari'a Maryam Sabo ta bayyana cewa tuni wasu jihohin suka kaddamar da wannan doka. Ta yi kuma kira ga masu ruwa da tsaki da su kawo ƙarshen matsalar damfara ta yanar gizo.
To mu a Kano mu ma ana ta kokarin cewa bara a ga cewa an samar da cewa irin wannan an samar da hukuncin kisa. Sannan kuma da shi kanshi damfara ta yanar gizo. Damfara nan ta yanar gizo wani aba ce babba domin abu ne wanda ya hada jiha da jiha, ya hada banki, ya hada su kansu masu kaiwa da kuma masu providers na GSM din nan, ya hada ƙasa da ƙasa.
Taron na yau ya mayar da hankali kan yadda jami'ai masu damara za su dinga bin umarnin kotu. Wakilinmu Yusuf Nazaba Ismail ya rawaito cewar manyan alƙalai daga ciki da wajen jihar nan sun halarci wannan taro. Ana sa ran kuma ƙungiyar lauyoyi za su buga wasan ƙwallon ƙafa da takwarorinsu likitoci. Shi ma dai shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasar reshen jihar Kano, wato barista Musa Abdullahi Lawan, ya bayyana cewar ba sai an aikata laifi sannan lauya zai samu kuɗi ya kuma sai abinci ya kuma ciyar da iyalansa ba.
Kuma maganar wai sai an yi laifi lauya zai ci abinci ba haka bane ba. Abinda muke cewa a yanzu ma ai akwai abubuwan da laifuffukan da sun taba al'umma gabaki daya wanda kuma sun yi yawa. Dama babu ba yanda za a aikace a cikin al'umma ba za a dinga yin wannan laifuffukan ba.
Hukumar Karota ta jihar Kano ta ce za ta yi duk mai yiwuwa wajen gano direban wata mota da ya banke wani jami'in su mai suna Tijjani Adamu kuma nan take jami'in ya riga mu gidan gaskiya bayan kai shi asibiti. Jami'in hudda da jama'a na hukumar Karota na Bilisi Abubakar Kofar Na'isa shine ya bayyana cewar tuni akai jana'izar Tijjani Adamu wannan jami'i na hukumar Karota wanda ya mutu a bakin aiki
bayan sun baro daga bit din da ya kama shi suna tafiya akan hanya sai mu mota yace ba zai karo so ofishin Karota ba. To ganin haka dan kai tsaya yi makabala da shi kawai sai yi kokarin ya cire masa number mota sa ta gaba. To a kokarin ya cire number ne kawai mutumin ya bata kansa da mota kuma ya gudu.
Ya kuma kara da cewa za su dig mai yuwa wajen gano mai wannan mota tunda dai lambar sa tana hannu kamar yadda wakilin mu Abba Isa Muhammad ya rawaito. Kamfanin nan na Fage Communication ya ƙara zuwar muku da wasu sababbin tsare-tsare na bada bashin waya da za ku biya cikin watanni 6 ko kuma watanni 3. Sannan kuma akwai dokoki da ka'idodi da sharuɗa. Sannan kuma wayoyin naku ne za ku mallake su har illa ma sha Allah. Lambar wayoyin da za ku kira domin cin wannan gara basa ita ce 0803621422 ko kuma 0707600300.
Sashen koyon aikin jarida tare da haɗin gwiwa da sashen tuntuɓa na Jami'ar Bayero da ke nan Kano ya fara sayar da fom na neman shaidar karatun aikin jarida a mataki na ƙarama da babbar diploma, wato Professional Diploma in Mass Communication da kuma Advanced Professional Diploma in Mass Communication. Wannan dama ce ga 'yan jarida da masu son aikin jarida da masu sanin hanyoyin shirye fina-finai da shirye-shiryen talabijin da na rediyo da 'yan siyasa da masu gabatar da taduka da jami'an kotuna da kuma masu yin dokoki don samun kwarewa da gogewa wajen ɗauka da rubutun rahoto, rubuce-rubuce, iya magana cikin taro, rubutu domin hulɗar kasuwanci, rubutawa da gabatar da jawabi, dabarun kyautata lafizza, dabarun gabatar da taruka da sauransu. Tsawon kwanakin karatu za a yi zangon karatu biyu ne a shekara guda. Ranakun karatun kuma sun haɗa da Juma'a da Asabar ga Advanced Diploma daga ƙarfe 9 zuwa ƙarfe 6 na yamma, sai kuma Litinin zuwa Alhamis na professional diploma daga karfe 2 zuwa karfe 6 na yamma. Dan karin bayani sai a tuntubi 0805545528.
Infocus Mobile.
Samutaka saburi ya dukiyar wayar Infocus. Vibe 1 ko Vibe 2. A yau wayoyin Infocus na daga cikin manyan wayoyi masu daraja da kima wanda za ku iya saye a cikin farashi mai sauki. Infocus Mobile Phones. An shirya su a cikin kyakkyawan tsari da zai baka sha'awa. Wayar Infocus Vibe 1 sauƙin sarrafawa ga wireless radio. Tana kuma dauke da 1000 mAh babban battery mai karfi hadida nagartaccen Bluetooth. Infocus Vibe 2 na da manyan kibarori guda biyu masu fitar da kyawawan hotuna na yin selfie, like sim guda biyu da kuma gangariyan screen mai launi gata da yarika guda bakwai wanda ya hada da Turanci da French da kuma sauransu da kudi naira 300,000 zaka iya mallakar sabbin wayoyin Vibe 1 ko Vibe 2 wanda kamfanin Foxconn Technology Group ke yin su. Ana samun Infocus Phones a Beirut Road Farm Center, kasuwar Sabon Gari da sauran guraren da ake sayar da wayoyin hannu. Dan zama dillali na wayoyin Infocus sai ka nemi Alhaji Adamu a gidan Ala Agege dake lamba 88 Beirut Road Pacific Center a nan garin Dabo, ko a buga lambar waya 0702-620-336.
Barka da aiki.
Me za a yi maka?
Ina so a fitar min da result din ƴaƴana ne, ga scratch card dina.
To Alhaji, duk result din sun yi kyau.
Alhamdulillah.
Assalamu alaikum. Kai ma results din yayi kyau kenan kamar na ƴaƴana?
Kware ma kuwa. Su uku ne, duk sun ci, biyu mata, ɗaya namiji, kuma duk karatun science suka yi.
To amma Alhaji, wace makaranta zaka nema musu kuma?
Nan fa ɗaya. Dan dai tunanin tukun.
Shawara ta, duk mu kai su ECOSAT, wato Emirates College of Health Science and Technology. Suna da ƙwararrun malamai, wadatattun kayan aiki, sannan an gina ta a wurin da babu hayaniya, kuma suna da ɗakunan kwanan ɗalibai ga masu buƙata.
Yaya zancen ku kusan fa?
Suna professional certificates a junior community health extension worker, the environmental health assistant. Suna professional diploma a community health extension worker, medical lab technician, pharmacy technician, dental surgery technician, environmental health technician, the health information management. Suna ND da HND a dental therapy, environmental health technology, nutrition and dietetics, health information management, the public health nursing. Haka kuma suna remedial design subjects ga masu neman nasara a NECO da YN. A yanzu Emirates College of Health Sciences and Technology take tsakar admission.
Kada ku ziyarci Emirates College of Health Sciences and Technology a Kabuga, hanyar Gwarzo, a kanin Dabo, ko ku kira 0807-3960-0807-3770-0704. ECOSAT, makaranta daidai da zamani.
Karantar ci gaba da karatuttuka na Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Wudu ta fara karban dalibai masu sha'awar yin karatu a waɗannan rassan makarantu kamar haka. Institute of Hospitality and Tourism dake harabar tsohuwar hotel din Daula tana aiwatar da kwasa-kwasai kamar haka.
2-year National Diploma in Hospitality and Tourism, 1-year Professional Diploma in Hospitality and Tourism, 6-month Certificate in Hospitality and Tourism, 2 years National Diploma in Nutrition and Dietetics.
Kano State Institute for Information Technology Kura, 2-year National Diploma in Computer Engineering, 2-year National Diploma in Computer Science, 1-year Professional Diploma in Computer Networking, 1-year Professional Diploma in Programming and Software Development.
Sport Institute Karfi,
1-year Professional Diploma in Coaching and Officiating, 1-year Professional Diploma in Sport Management, 6-month Certificate in Security Management and Technology.
Domin samun cikakken bayanai akan waɗannan makarantu da kuma kwasa-kwasai, ziyarci shafin hukumar makarantar a www.kust.edu.ng tare da biyan naira 4,000 akan shafin. Domin neman izinin tike fom na makarantar da aka zaba, kada ku bari wannan damar ta wuce.
Sanarwa, Dr. Abubakar Musa, Director, Makarantar Ci Gaba da Karatuttuka na Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Wudu.
Yaya na ganka da nike-nikin waɗannan kaya haka?
Mira kenan.
Mira kuma ta tabbata kenan duk inda ka zauna. Mira, Mira. To wallahi inda kishi ya ce ba dai a gidan nan ba.
Shakur minki. Mira wata sabuwar manhaja ce da mu matuƙa babura mai kafa uku ke amfani da ita domin ƙara bunƙasa sana'ar mu. Kamar dai ka san tukunyar mu ta canza. Dan ni kwana nan ma mota zan siya, na sake sakawa a Mira.
Yanzu na ji zance.
Mira ta samu tsaro ga matuƙa babura har da fasinjojin da muke ɗauka. Ga kuma rajin kaso 50 ragis ga fasinjoji. Za kuma ki iya kirawo ko ka kirawo Mira su zo har gida su kake duk inda yake so a rabon kuɗin da ya dace ki biya. Haka zalika domin kaiwa da dauko yaran mu daga makaranta duk Mira za su yi mu. Ga kuma sauƙin hanyoyin biyan kuɗi domin za ku iya biyan kuɗin ku cash ko ta hanyar ajiye kuɗi ta banki.
Lalle sauƙi ya zo mana har gida. To yaya za a yi na same su?
A ofishin su dake kan titin zuwa BUK Gaida House akan kofar Dan Agundi, ko a kira su ta lamba kamar haka: 0814427479 ko 0814427479.
Fasinjoji kuwa za ku iya sauke manhajar Mira ta wayoyin Android Android ko Apple su fara amfani da shi nan take tuna da sunan Mira hanyar sufuri mafi sauki
diga diga kuma a nan shirin inda ranka zai daga aya a madadin madugun shiri Nasiru Salisu Zango Aminu Abdu Baka Noma sai Zulayat Yusuf Ali da Yakubu Musa Kanwa sai kuma Abdulrahman Hamis na Madina Ya sarrafa na'ura domin sadar da ku ni kuma Yusuf Ala Abdalla nake cewa mu huta lafiya wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh